duniyar mu a yau ta celebrity, duniya ce ta masu ability, masu nuni da gyaran charity gare su ƴan ƙauye har ƴan city, furici zan yo ga humanity da mu fahimci kalmar celebrity, kalmar a cikin ta da quality, idan ka kaita kana da equality, matsayinka ya kai infinity, darajar ka ku ba ta da quantity, godfather kake a community cikin ƙasar mu ta Naija unity.
Muhammad Imran Suleiman kenan wanda aka fi sani da Big Gentle yake yin abin da yafi wayo wato hip hop. Big Gentle ya ce ya fara wakar Hausa hip hop ne, waka mai kama da zaurance domin kawo canji ga salon waka ga matasa ke yi, domin su kara da mawaka a fadin duniya tare da baiwa matasa damar mai da hankalinsu ga nasu mawakan.
Kin san abin ya riga ya bi jini, ya bi jijiya, ya bi jiki, so ya riga ya zama attitude, so
ya zama dabi'a,
ya zama dabi'a. Yawa, so waka tana da hanyoyi daban-daban na abin da ake kira demonstration. So hip hop rap wani salo ne daban wanda ko baka ji murya ba, ka kalla kawai a zahirance ana yi, ko ka kalla a TV ana yi, ko da an cire ma murya zaka iya fahimtar wannan rapping ake yi. Ya, so
to bai ga wannan rap wato zaurance, shin kakan yi blues, kakan yi rera waka haka ba tare da irin wannan zaurance ba?
At times gaskiya kamawa take a dan yita in terms of irin singing haka, amma dai rudely ni ba singer bane ba gaskiya.
Kina akwai bambanci tsakanin mawaki da kuma masu yin hip hop?
Gaskiya akwai bambanci.
A iya cewa su ba mawaka bane?
No, mawaka ne, amma kaman bishiya ce da take da rassa haka daban-daban, kinga kowane reshe inda ya dosa daban. So kaman haka tafiyar take. Sannan dai still ana karkashin lema daya, ana shan inuwa daya, to amma kowa kiga akwai irin channel din da ya kama.
Muna zancen shekara nawa da ka fara?
Gaskiya shekaru ne masu dan tsawo, tun irin 2005 haka
ka fara.
Na fara, ya.
So ya akai ka fara?
Gaskiya na fara waka ne ta dalilin nan wasan waka, rap game yana burge ni gaskiya. Tun ina yaro na taso abin yana burge ni, dabi'un da aƙidan da suke ciki ga su daban ne, to amma akwai yanda na fahimce su da na fara san abin, sai na fara duba irin internet, ina browsing, ina wane-wane, ina ta duba ya abin yake, daga ina ya samu asali, su wane suka kafa shi, wane. So sai na gama ai akwai dama a ciki da za ka iya amfani da ita, ka tura saƙonka ta kowane fanni kake so ka zaɓa, za ka iya yi.
Kuma hakan kana kaya gamsu, kana tura saƙonninka, kuma al'umma na ɗauka?
Alhamdulillah, gaskiya ne saƙo yana fita, shi yasa na ci gaba da yi ma. Saƙo yana fita gaskiya.
Kana fuskantar naƙasu?
Bai kai girman da zan bayyana shi a matsayin naƙasu ba, saboda ita rayuwa, life is full of challenges, kowa ka ba. So kaɗan ne daga cikin ƙalubalen da bai kai min yanda zai zo maƙogwaro na furta shi ba a fili.
To wacce ce bakandamiyarka?
Ya, akwai irin su Karigo, akwai su Take It Easy.
A rera mana miji.
Alright, Karigo tana cewa I'm a serving pego, just go cause I trust my ego. Na ce hip hop rappers jigo, in muka zo sai ku ce Karigo, cikin jiki har ɓargo rappers, mun tsumi mun yo ƙarko, munan daga bisa bishiyar kargo, haka muke ta shukar rogo. We drop good cargo, cargo side, ga wasu can tarago tarago, za mu yi murna mu yanka rago, mu ai gajaje ga uwa tarago.
Yeah. Wannan kuma akan me kai ta?
Karigo gaskiya is totally fascination, magana ne mai harshen damo a ciki sosai, wanda ɗan mutum zai wuni yana ji, ko yau kwanaki yana ji, zai iya ɗaukanta da manufofi daban-daban.
Amma kai da wace manufa kai ta?
Gaskiya Karigo, ina bayyana irin zumma ne da hazaƙa ta ainihin hip hop rappers. Ma'ana kasancewar mu ever ready, ko yaushe bugu ɗauka ne
at any time.
Ya, gaskiya ne. Akwai irin su Till the End of Era, waka numfashi ne, kaman numfashi ne, ba a gajiya da numfashi. Ya, in minus one kace tara, when ka fara kamun fara, rayuwar da idan ka lura za ta yi ƙarshe yadda ka fara, a asusun ka mai ka tara, kadarori ko kuwa naira, a cikin ajiyar ka da ɓera akwai gaban ka tsumi da dabara.
Rap a nan arewacin Najeriya?
Gaskiya arewacin Najeriya jigo na mutum ɗaya ne zuwa biyu gaskiya. Akwai Daddy Fresh Jamal, akwai Fullberry wanda aka fi sani da likitan waka, wato M Azol, bangwaye ne da bazan iya mantawa da su ba.
Kamar kullum muna nan da titsiyanmu, Big Gentle ya rera dandali waka.
VOA murya Amurka, Big Gentle daga can Afrika, nasa kirap ya kara a duka nahiyoyin da suke kaf Amurka.
A fannin mu na tsegumi kuwa, fitaccen ɗan wasan barkwancin nan Bovi ya ce shekaru 20 da mutuwar Tupac Shakur, har kawo yanzu akwai wasu darussan marigayin da yake amfani da su, inda yake cewa har yanzu waƙoƙin da ya yi na tasiri ga al'umma, haka zalika yake son wasanninsa na raha ya amfani mutane ta hanyoyin wasanninsa, inda ya kara da cewa a halin da ake ciki mutane sun fi raja'a ne ga abin duniya da kyalkyalin duniya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.